Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba ko Juma'a 19 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ci gaban fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin Trump da Russia a zaben Amurka. Za kuma a ji ƙarshen hirar da aka yi da gwamnan Bauchi wanda wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyata zuwa nan Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a Maryam Dauda na tafa da shirin ta na kallabi da kuma shirin wato sharhin jaridun Amurka da Zahara za ta gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an yi sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har 11 waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karan tsaye ga shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin Russia ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. Rahoton mai shafuka 448 da aka fitar jiya Alhamis ya nuna babu wata shaida cewa Trump ko masu taimaka masa a yakin neman zaɓe sun haɗa kai tare da Russia don su yi katsalandan don taimaka ma kwamitin yakin neman zaɓen Trump na shekarar 2016 wajen galaba kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat, yayin da takardun binciken da yawa suka nuna alaƙar tsakanin mutanen da suke da alaƙa da gwamnatin Russia da kuma ɗaiɗaiku da suke cikin kwamitin yakin neman zaɓen Trump. Shaidun ba su isa don kafa ƙwararren hujja kan zargin laifuka ba, abinda Mueller ya rubuta kenan. Duk da haka, rahoton ya nuna irin yadda cikin harzuka Trump ya yi ta ƙoƙarin kawo cikas ko na ƙasu ga binciken da ake kan zargin Russia ta yi katsalandan a harkokin yakin neman zaɓensa. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwanni da dama da jama'a ke zaune a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis a ci gaba da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasar Libya LNA da ke da asali a gabashin ƙasar. Har-hare da aka kai gundumar Al-Su'ani sun faru ne kwana guda bayan da aka hallaka mutane 7 lokacin da aka harba wani makamin roka a yankin da jama'a suke da yawa, wanda kungiyar LNA wadda kwamanda Khalifa Haftar yake jagoranta a ƙoƙarin kamawa. Wasu mazauna yankin sun ɗora alhakin har-haren akan dakarun Haftar, zargin da LNA ta musanta. Gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ta ɗora alhakin harba rokokin da aka yi ranar Laraba a kan LNA, ta kuma ba da sammacin kamo Haftar da kuma wasu manyan jami'ai a gabashin ƙasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hambararren shugaba Umar al-Bashir na ƙasar Sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da sanannun kafofin sada zumunta lokacin da ake zanga-zangar bijirewa gwamnatinsa, amma miliyoyin 'yan Sudan sun samu wasu hanyoyin kaucewa wannan hani, suka kuma samu damar tara wasu mutane don yin zanga-zangar lumana. A daren ranar 8 ga watan Afrilu, kwanaki 3 kafin a yi wa Bashir juyin mulki, wata 'yar asalin Sudan Sara El-Hassan ta sa ido kan Facebook da Twitter, tana bidiyon abin da yake faruwa kai tsaye daga Khartoum a kwamfutarta daga gidanta da ke Phoenix daga jihar Arizona a nan Amurka, kuma labarin yana gudana a shafinta na Twitter. Kafofin sada zumunta shine hanya mafi inganci a gare ta don haɗawa tare da bayyana abin da yake faruwa a can gida da sauri. El Hassan ta ce wannan shine ya ci gaba da haɗa mutanen Sudan da suke cikin gida da kuma ƙasashen waje, amma kuma ya kare lafiyarsu da kuma samun labarai. Yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Turkiya da Amurka kan siyan makamai mai linzami daga Rasha, gwamnatin Ankara tana duba kungiyar tsaro ta NATO abinda take gani a matsayin kan ƙarin matsaya akan takaddamar siyan makaman. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya yi gargaɗin wannan watan cewa makomar Turkiya kungiyar tsaro ta NATO tana cikin hatsari idan gwamnatin Ankara ta yarda ta karɓi S-400 makami mai linzami na Rasha, abinda ya janyo mai da martani cikin fushi daga mai magana da yawun shugaban Turkiya Ibrahim Kalin.
Muhammad Babalu, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan an tuna a shirinmu na Asuba, Dr. Muhammad Kabir Hassan, wani masanin harkar makamashi da wutar lantarki a nan Amurka, wanda kuma ya lakanci harkokin siyasa da zamantakewar ƙasar, ya fara fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin Trump da Rasha wanda aka bayyana shi jiya Juma'a bayan an tace shi. To a ci gaban fashin bakin, Dr. Hassan zai dora daga inda yake bayanin dalilin da hukumar bincike ta yi amfani da bayanan da aka gabatar mata, masu wato ciki har da waɗanda suka fito daga wurin 'yan adawa.
To su ba su ce wai a in bayani ya fito daga hannun 'yan adawa to shikenan ba za a ma duba maganan ba. A'a, su sun ce suna counter intelligence, sai sun tabbatar da sahihancin wannan takaddan da ake ce masa Russian dossier a cikin wajen 'yan jarida wanda aka kawo musu. Kuma babban senator na lokacin, senator John McCain mai rasuwa, ya kai ma wajen director FBI Comey yake shi ma an kawo masa wannan takardar. Yana da labari, shine kuma dole ne, tunda yana da labari yanzu dole ya sa a bincika a duba.
To doctor ya kake
su 'yan FBI sun ce ba wannan kadai bane. Akwai wani wanda ya aiki a campaign din Trump, George Papadopoulos, wani sunansa irin da
Greek,
ya je yana magana da 'yan diplomasiyan Australia, yana cewa Russia za su kawo musu bayanan da za su yi maganin kininta. To wannan shi din ya kawo ma bayanai ma FBI, shi wanda ya je hira da shi din shi ma. To ba wai Russian dossier din kaɗai ba ne FBI suka ci, sun ce akwai wannan. Sannan kuma akwai abin da ake ce musu intercept, bayanan da suka samu nasu wanda wasu suna kira suna son su yi magana da 'yan campaign din da sauransu. To sun yi naƙirin wannan bayanan saboda suna da damar su naɗi bayanan foreign agent, kamar in kai ba ɗan ƙasa ba ne, ka kira wani daga a cikin ƙasan za su iya recording wannan maganan. Abin da ya ishi Trump ne shine rana ɗaya ce ya ma kori James Comey din, kuma sai babban gidan talabijin na ƙasar nan CBS suka yi hira da shi bayan kwana ɗaya, suka ce masa ya aka yi kori James Comey. To ka san shi Trump ba Comey kawai faɗi
sai ya faɗa abin shi,
ya ce ya ma gaji ne kawai maganar Rasha ɗin nan da ya dame shi, Rasha ɗin ka gane, shi ne ya ce bari ma ya kore shi kawai ya huta. To wannan kuma maganan sai ta dawo babbar magana, aka ce to a ƙara ma zuwa a duba ma yanzu. Ka san fa anan garin fa, in aka fara magana an dinga dubawa, ba rufa ne
ba kamar yadda kace ba
ƙasashen mu nan, in magana ta fara sai an je ƙarshen ta
haka.
So shine wannan kuma, to yanzu ba shugaban ƙasa yake da hurumin wannan ba, attorney general ne wanda shi ana tsammanin wato kenan mai zaman kansa ne babban lauyan gwamnati. Ba fa lauyan shugaban ƙasa ba, akwai lauyan shugaban ƙasa, akwai lauyan gwamnati. To matsalan shi ma ya je ya yi meeting da ambassador Rasha, kuma daga baya aka ji bai faɗa ba. To shi ma wajen confirmation ɗinsa abun maganar ta fito, to aka ce to shi ma inda aka zo maganar Rasha ba zai iya sa baki ba, sai da ya dauki wannan alƙawarin. So ma a Tony General din da ya sauka wannan ya hau.
To Dr. kafin mu yi nisa, akwai kuma zargin da su bangaren Trump ke yi cewa ai hukumar FBI ko ko hukumar bincike ta FBI za su yi yadda za su yi hana Trump zama shugaban kasa, har inda ike cewa menene insurance policy, wato
we take insurance policy,
yawa gida biyu maganin gobara in ya ci ma akwai in za ta hanyar da za su bi.
Da Peter Strzok da Lisa Page wanda suna cikin wanda shi Darekta ko me ya saka su
cikin
ta, su ne suke irin hiran su.
To suna ganin dan haka daman can
wannan hira ne da ya yi tsakanin sa
da
durwar sa,
wanda
ita ma kuma FBI,
yawa FBI ce. To su suna ganin
wannan ba official record bane,
amma doctor baka ganin wannan cewa haka da ya kawo lahani ma sahihancin kafa shi wannan committee, za a ga kamar cewa daman wata kullalliya ce tunda ya ce za su hana shi zama shugaban kasa.
To abin da ya saka maganan ba a dauke ta da muhimmanci ba, ka san komai akan toka ake yi. Su suna hiran su ne, ka gane? Ba wai akan aikin ba ne, sai kenan. Na biyu, da bayanan su suka fito, banda an cire su an kore su, ka gane? Maganan shine akwai banda wannan bayanin, akwai bayanin da na gaya maka na George. Papa don
mu da kai bayani
ga uwa da yayi, sannan akwai wannan dozier din, ka gane, wanda yayi maganan cewa take insurance policy din Peter Strzok ne, special agent ne wanda yake in charge of investigation ba Andrew McCabe.
Peter Strzok haka
shi ne da Lisa Page suka yi wannan hiran. To ai abin da ya jawo maganan ma kafa wannan committee na musamman din shi ne da Trump ya kori James Comey, babban daraktan FBI.
Haka.
So, maganganun da ya yi na cewa ga bari ma ya kore shi jiya ma wannan, da kuma abubuwan da James Comey ya faɗa cewa akwai bayanai da su
wanda ya rubuta
su suke yi. Kuma dole a ci gaba da wannan.
To doctor, dan haka kana ganin wannan binciken na da inganci?
To ai ka san shi Robert Mueller kuwa tsoron sa ma yake a garin nan. Ka gane, babban mai bincike ne, tsohon lauya ne, tsohon daraktan FBI ne, tsohon soja ne, kamar dai irin wanda ake cewa irin dattijan gari masu gaskiyar nan.
To masu saurare, abinda za mu iya kawo muku game da wannan hirar kenan, inda Dr. MK Hassan ke fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin baki tsakanin Trump da Rasha a zaben Amurka. Yanzu kuma sai ƙarshen hirar da Aliyu Mustapha ya yi da gwamnan jihar Bauchi, wanda kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyata zuwa nan Amurka don tattaunawa kan wata muhimmiyar wato ciyawa. Gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar ya ɗora daga inda yake cewa
za mu iya amfani da wannan ciyawa a arewacin Najeriya wajen hana shigowar hamada. Bayan haka za mu yi amfani da wannan ciyawa wajen hana rikice-rikice da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma, musamman a ƙasar Najeriya a yanzu.
Wannan ciyawa za ta iya fitowa a Bauchi, a wuri irin Bauchi, yanayin fitarta zai yi daidai da wanda ake da shi a Bauchin Yakubu.
Kwarai, ai shekara biyu da suka wuce din da muka sa hannu a yarjejeniya, na ba su fili a wani gari da ake kira na Bardo a ƙaramar hukumar alƙaliri da ke Bauchi, wanda sun kafa wata cibiya tuntuni suna ƙoƙarin tabbatar da cewa wannan ciyawa din za ta yi a jihar Bauchi da ma sauran jihohin arewacin Najeriya.
Wa zai ɗauki ɗawainiyar wannan aikin ne, Bauchin ce ko gwamnatin Najeriya ko su China da Majalisar Ɗinkin Duniya ne?
Yanzu abin da muka nema a yi ta hannun ita wannan jami'a shine a duba hanyar da za a yi mu samu tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya ko Babban Bankin Duniya wajen tabbatar da an yi wannan shiri a jihar.
An san ko nawa wannan aiki zai ci a kudance?
Har yanzu ba a yi diddigar wannan ba, saboda kamar yadda na faɗa, har yanzu bincike suke yi na Bardo.
Excellency, gashi kana nan kana famar sawa Bauchi wannan ci gaba, gashi kuma duka bai fi watanni biyu ya rage maka mulki ba, wato wannan zaben bai hana ka ci gaba da neman ita Bauchi abubuwan da take bukata kenan na ci gaba ba ko?
Ai, abin da mutane suke da jahilci akai shine kundin tsarin mulkinmu na Najeriya ya diba wa gwamna wa'adin shekara hudu ne kuma a inda dokokin mu na Najeriya suke abinda duk kundin tsarin mulki ya diba to babu mahalukin da yasa karawa ko ragewa saboda haka daga yanzu har ranar 29 ga watan Mayu ni ne gwamnan jihar Bauchi mutum da nayi rantsuwa akan zan yi mutanen jihar Bauchi aiki ba zan tsaya ba sai lokacin da na daura gaban mulki na mika a hannun wanda yake zai shigo
to gwamnan jihar Bauchi kenan ke bayani ma Alhaji Aliyu kan ziyararsa nan Amurka game da batun yin amfani da wata muhimmiyar ciyawa to kafin mu ci gaba ga wannan To a gai da Muhammad Wardi yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amerika a cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar murya Amerika Madina Dauda ta yi da ita ga tambaya ta gaba da ta yi mata
akwai wani abu yanzu da ya dan ja hankali na zuwa gare ki shine yunkuri da kika yi na kawo wa mutane tallafi tun daga kasar America menene ya dan susa miki rai ne da ya saki kai wannan yunkuri
a shekara 2014 da aka dauki yaran makaranta ɗin matan makarantar Chibok sai shugaban kasa mai barin gado ya neme mu zo mu committee na president a taimaka ga yadda za a samu su muka yi aiki ne kusan wata 6 muna kan aiki a tafiye-tafiyen mu sai na gane akan cewa akwai rashi rashin nan kuma yana da nauyi rashin nan yana da yawa rashin nan ba mutum ɗaya ne zai iya taimaka rashin nan ba rashin nan namu ne duka ba na mutum ɗaya da yake rashi gabaki ɗaya ba na koma a shekara 2017 wannan shugaba mai cin gado suka neme mu zo saboda an dauki sojoji an kai su a sharantar da su saboda suna take haƙƙin ɗan bil'adama na kiran shi human rights abuses sai na zauna ne ta wasu ina shawara ni me zan iya yi in taimaka to daga wannan irin rashin sai na koma can gurin yara na ta wasu me ni zan iya yi me ni Hawa zan iya yi ba me ke zake yi ba Hajiya Madina ko Hajiya Aisha a me ni zan iya yi in taimaka ban na farko shine muna son mu ta addu'a Allah ya kashe mun da wannan maganan Boko Haram wannan fitina da muka samu a arewa Allah ya shigo cikin maganan nan iyaye mata da iyaye maza da suka haifi yaran mu magansu sun girma sun zama mutane sun canje mu kasu mutu suna yara kasu samu tsatsauran ra'ayi na biyu kuma wani taimaka wani agaji zamu iya bayarwa to a cikin wannan tunani sai na ga wa yara na nace duk mu shiga dakunan mu duk wanda yake da kaya da ya sati biyu bai amfani da shi ba ba kai sabani don akwai wanda basu da shi sam suna tafiya tsanara in kayan kitchen ne nace zan je in bincika to a hakan nan muka fara tattare sai wata kawata mai suna Suzi ita zai sami ina ta baturiya ce ta sami ina tattare ta ce a zaki tafiya ne nace mata a ga abin da yake zuciyana to kusan sati zuwa sati biyu sai ga ta da mijinta da babbar mota ana kiranta Subaban da dan makullaye guda hudu na mota guda tace min to ga waɗannan mukullaye da ita da mijinta gudumawan su kenan abin da nake yi
sai suka kawo miki mota
suka kawo mota akan cewa an hada cikin kayan agajin da zakai dan zamu kai inda zamu kai a Najeriya kenan. To inda aka fara samun mutane sun fara ji daga ita da ƴan uwan mu mata aka fara fadi gaba ɗaya garin da muke ana kiran shi Lincoln Massachusetts a America suka fara wannan ya kawo leda wannan ya kawo kwali wannan ya kawo jaka ana kiftawa da bismillah a cikin wata ɗaya mun cika garajin mota yafi uku yayi ambaliya. To an tashi ana so ayi abu kadan gashi ya wuce inda ake zato sai muka ce to ya zamu yi mu kawo kaya wannan dogor bayani ce da bazan iya shiga cikin ta ba. Kaya ya iso Nigeria, kaya ya iso Abuja, mota ta iso Abuja, sai muka ce to yanzu ya zamu yi su waye za su samu wannan kaya. Mu a namu nufin a kuma namu addu'a wanda zai samu wannan kaya zama kaman ka dauki kara ka ba mutumin yaga kaman ka bashi kare karen mota ne ko kuma ka bashi wani arziki ne irin su muke so su samu wannan kaya. Ban ma son mu tara kaya wa mutum daya ko mutum biyu. Kayan da muka kawo din 70% kayan sawa ne da kayan wasan yara ana kiran shi turanci toy toy da kuma kekuna akwai barguna masu dimbin yawa akwai zanin gado wasu daga cikin kayan akwai kayan kitchen akwai kayan daki na azurfa ma suna nan dewa akwai kayan katifu masu yawa akwai abin da ake kira gidaje da ake sawa a waje tent akwai kujeru masu dimbin yawa akwai furniture akan kujeru din akwai sleeping bag akwai kayan sanyi a yanzu nake magana din nan kayan da muka cire bai kai 1/10 ba amma mun samu kayan fiye da mutane 3,000 da muka sassaka. To yanzu da hankali an kai na mutane na bangaren Jigawa da na Kebbi da na Sokoto an kai na Nasarawa wato ana kiran ƙauyen su na Shikadarko an kai wancan an kai na Toro a ƙasar Bauchi amma wato a wannan har yanzu bamu kai ko ina na wannan kaya ba har ila yau don muna kokarin mu ji shawara mu san ba wai muna so a yi shi da sauri bane a'a muna so a kai wanda ya kamata su yin bukatun abubuwan nan za a kai musu. To a cikin shawaran da muke ansa a gurin jama'a muna so idan sun san irin waɗannan mutane ana gaya mana ba dole sai ya kama mu kai ba idan muka tabbatar da wanda ya ba mu suna daban wanda zai kai kaya daban don kar a samu sabani a ce an tara kaya guri guda. To mota kuma muna kan shiri amma neman shawara da za a yi da mota dan dauki mota an kai shi kauye an ba su fitara ne to wataƙila kauyen suna bukatan alli ya rubutu akan allo ko kuma suna bukatan salga ko suna bukatan ruwa ko magunguna. To muna dai kan neman shawara akan ya za a yi da mota idan aka kadar da ita kudin ya biya wannan bukata bi sabilillahi. To shine har yanzu ana kan wannan shawara abinda muke yanzu kenan.
Container nawa kika shigo da su?
Container ɗaya ne mai kafa 40 ana kiranta 40 feet container kuma mota kuma daban.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ta gaishe ki yanzu kuma ga Zahra Aminu Fagge da shiri na gaba.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Politico inda aka rubuta labari mai taken labari mai daukan hankali na mai bincike na musamman na Robert Mueller. Daya daga cikin manyan labarai masu daukan hankali a cikin shekaru biyu na shugabancin shugaba Donald Trump zai fito fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka Amurka. A karo na farko, majalisa da jama'a Amurka za su gani da kansu abinda Mola ya binciko, yayin da shi da masu taya shi bincike suke kokarin sanin ko masu yi wa shugaba Trump yakin neman zabansa. Na da hannu a katsa London din da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe zaben. A farkon shekara ta 2017, hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa Rasha bisa umarnin shugaban kasar Vladimir Putin sun yi shishigi a yakin neman zaben Amurka tare da kuma nuna fifiko ga nasarar shugaba Trump. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin yar shugaban kasar Amurka Donald Trump kuma mai baida shawarwari a fadar White House Ivanka, ta yi jawabi a wani taron matan yan kasuwa a kasar Ivory Coast. Al'umman da ke tallafawa mata za su yi nasara, sannan kuma sun fi samun zaman lafiya da wadata. Kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin bincike da muka gani, a cewar Ivanka, a wani ɗakin taro cike da mata yan kasuwa da shugabannin al'umma da yan siyasa da kuma ɗalibai. Jawabin da ta yi a taron mata yan kasuwa mai suna Women Entrepreneurs Financial Initiative a Ivory Coast shine wuri na ƙarshe da ta yada zango a ziyarar ta ta kwanaki hudu a Afrika don tallata shirin da mahaifinta ya sanar a watan Fabrairu, inda za a kashe dala miliyan 50 wajen inganta aikin mata a ƙasashe masu tasowa. Sai jaridar Yahoo News, inda aka rubuta labari mutumin nan da ake tuhuma da jefa wani yaro mai shekaru 5 daga saman ginin wani babban shago mai hawa 3 ya shaida wa 'yan sanda cewa yana neman wanda zai kashe ni, inji masu gabatar da ƙara. An cafke Emmanuel Aranda mai shekaru 24 dan jihar Minneapolis da yunkurin kisan gilla a karon farko a makon da ya gabata a wani babban shago a Amurka. Ya faɗa wa 'yan sanda cewa yana cikin baƙin ciki ne saboda mata sun ƙi shi. An gabatar da Aranda a karon farko a kotu a ranar Talatan da ta gabata, inda ya tabbatar da cewa yana zaune ne a matsugunin marasa muhalli. Ya jefo yaron dan shekara 5 mai suna Ladin Hoffman daga nisan kimanin mita 12 kuma yana asibitin Minneapolis, inda ake kokarin ceto rayuwarsa tare da buguwa a ka da karyewar kasusuwa. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara. Ni Zahara Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya.
Tare da Zahara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE. Mai magana Muhammadu Maharaji Sokoto State shagari local government kula yake. Sai ku zamin da sakona ga shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. To gaskiya in akwai wani abu wanda suke tuno ka cewa wai aka tsarin ministoci ko wani abu, a'a wannan duk ba shi bane. Kamanta da wannan ka kama aiki tukuru saboda ɗan karagan talakawa da suka zo suka ce suna son kace kuma yanzu to kuma kati ya kama kamin kamin to me ya kama kamin mutane ko ba kama kamin ko ga da ana kama ga ta ana kama mutane barayin mutane ba kama su ba za a kama barayin kuɗi.
To yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a takeice.
Ibrahim ga labaran a takaice. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har guda 11 waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karan tsaye ga shari'a a kokarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke da zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli.
To na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan Shattiman Lafai Alhaji Usman Alfa murnar ɗauran auren ƴarsu Khadija Nana da angonta ASC Muhammad Abdulrahman wanda za a yi gobe Asabar a garin Lafai. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Baballe wanda ya haɗa mana wato ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyar mu ta wannan lokacin na Shawn Kale, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.